بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda yake gudana karatuna ranar Lahadi a nan Masjid Sabilul Huda gawan Katare, inda muke gabatar da littafi na Al-Adab al-Mufrad na wani malami Muhammadu ɗan Isma'il, wanda aka yi sanin sa da Imam al-Bukhari ko kuma Amir al-Mu'minin fil Hadis, wanda ya rasu hijira ta da shekara 256. Yau muna ranar Lahadi 29 ga watan Rabiu, ga watan Jumadal Ula, wani watan to Saudi. To watan biyar, yau watan biyar wane? Jumadal Ula shekara ta 1446. To kuka saba dai, Allah ya mana muwafaka a bisa abinda za mu karanta. A cikin wannan littafi na Al-Adab al-Mufrad, a wancan satin mun kare babi na 304, babi na 354 mun kare babi turwa sassan kantikat. Yanzu zan mu tashi babi na 355. Alwallada zan mu tashi babi nawa? Turwa sassan kantikat. Zan mu tashi babi na 355. Ba surat bin mashe ba, zan mu tashi. Mu yi wannan. Babun kana nabi yujibu ismul hasan, zan mu tashi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yujibuhu, yana burge shi ismul hasan, suna kyautawa. Suna Hassan suna ne kyawo, yana burgewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce
qala haddathana Muhammad bin Musanna qala haddathana Salm bin Qutaiba qala haddathana Hamd bin Bashir bin Abi Hadradin qala haddathani ammi an Abi Hadradin qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yasuqu ibalana hadhi aw qala man yuballighu ibalana hadhi qala rajulun ana fa qala masmuka qala fulanu qala ijlis thumma qama akhar fa qala masmuk qala fulanu fa qala ijlis thumma qama akhar فقال ما اسمك قال ناجية قال أنت لها فسقها
الوقت أنا داري بقوي دا شادي داري تقوص دا شادي ويسان دوس ترجمة بابا شيني بابا نتلي أكو دام سنده كان النبي النبي أكسن يؤجبه ينا مني suna mai kyau. Al-Hasan suna mai kyau, wasu Hasan ba suna mai kyau dai mai ma'ana, wanda ya wuce darasin da zame akan sunaye. Sai ka wannan hadisin, yace hadathana Muhammad bin Musanna qala hadathana Salm bin Qutaiba qala hadathana Hamd bin Bashir bin Abi Hadradin ko shi kuma yace hadathani anni an Abi Hadradin qala qala an-nabiyyu annabi yace man yasuqu ibnina hazihi, wa zai kore wannan raqumman namu. Mane su ibn ibilina hazihi, wa zai kore wannan raqun wannan aina ne hudi aina ne wannan magana annabi ce man yasu me yasa ka korawa wa zai kora wannan raqun namu au kala ko kuma annabi ya ce man yablugu iblina hazi wa zai kisar da wannan raqun namu da korawa da isarwa aika malike ne yana wa zai kora sai kai inda zamu je ko kuma wa zai isar da su inda zamu je sai aka yi qala rajul sai anan sai wani ce ni ya manzan Allah shine qala rajul sai wani namiji ya ce ana ni fa qala sai annabi ya ce masu muka ya sunanka qala fulan sai mutum ya ce wani sunana ga wani sunan bana kene ya da wani suna dai ba sunan azu a gani ba qala ijlis annabi ya ce zauna gurinka summa qama ahar kuma sai wani ya ce ni zan kora wannan raƙuman sai shi ma annabi ya ce masu muka ya sunanka shi ma ya ce fa qala fulan sai ce sunana wani shi ma annabi ya ce ijlis zauna summa qama ahar wani na uku ne ya tashi fa qala masu muka annabi ya ce ya sunanka qala najiyatu sunana najiyatu sai annabi ya ce anta laha kai fasuqha kora anta laha abin yana gare ka fasuqha kora raƙuman namu ni nake doka wannan hadisi suna na kwari yana burge annabi kenan su wannan guda biyu na farko da suka tashi aka ce zamna ba kai ba zamna ba kai ba suna nasu ba suna ne ba kyaukyawa mun gane kenan kawai a shahid guna suna na kwari yana burge annabi su wannan guda biyu da aka ce wa zai kaza ya ce ni ya sunanka kawai da aka ce zamna wa zai ni ya sunanka zamna sai a na uku da ya ce naji aka ce gai i kenan he annabi ya ga su wannan bi na farko suna da suka wuce suna ne wanda bai da ma'ana ko kuma suna ne ba kyaukyawa suna ba to ai nan ya kai wannan aksion kawai ya ce ma shi a shahidi nan yana nuna ma ne hadisin annabi suna mai kyawu yana burge shi kawai sai ya gaya ma an yi wata aksion wata nan an cewa zai kora raƙun mannan namu wani ya ce ni ka annabi ya ce mai kai kora sai ya ce ya sunanka yahudi ya ce zamna na biyu ma yahudi ya ce zamna sai na uku da ya ce najiya da ya sunan mai kyau ne sai annabi ya ce kai najiya kora kenan a shahid wannan ba buhari da ya kama wannan baba ya kama ne akan suna mai kyau yana burge annabi misali yan mu suna kyaukyawa to a ina ne ake wannan abun a wannan ne ake ina hudaybiya a sulhul hudaybiya ne tarihin sulhul hudaybiya ba sai mai bayani ba ai mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta mu'tamiran din mai ta bayanin hudaybiya nan ba sai mun ja baya ba a shekara ta nawa ce annabi ya huta mu'tabiran la muhariban ko ta shidda ya huta zuwa madina mu'tamiran la muhariban yadda ne yin umara ba dan yaki ba anan dai aka tsira shi a ina a hudaybiya inda aka yi ta murasala tsakanin da shi da Qurayshawa maka ko a ƙarshe dai har aka aika Usman bin Affan haske zuwa ciki ana ga an kashe Usman bin Affan da ƙarshe dai annabi ya ce ba a kashe Usman bin Affan ba da ƙarshe dai har dai su Qurayshawa suka aikowa ne safir din su a zo a yi su suka aikowa sahal suka aiko ko to lokacin nan ma dan ka gane nan ma suna ne kike yana burge annabi da aka aiko Sahal din nan Suhail da aka aiko shi sai annabi ya ce da ya aka ce wa aka aiko aka ce Suhail sai ya ce sahalallahu amrakum Allah zai sauƙaƙa al'amarinku sai ki inkiya da wannan suna to anan ne inda aka yi sulhun nan ai ta aka yi annabi yimi wanda tani ba min shi ba ai ba min ko ba annabi yimi sallallahu alaihi wasallam ya komo ina Madina ba zai shiga ba Makka sai annabi ya komo Madina to ana inda zai komo madinan ne sai yake cewa wa zai kora raƙumma ai da raƙumma na hadiya ne mine to ana ne yake cewa sahabbai wa zai kora raƙumma sai wani ya ce wani aka ce ya sunanka aka yi sunan ba na kirki ne aka ce zamna na biyu ma zamna sai na uku da ya wadda sunan kirki aka ce kora kenan wani abin ya aku a ina Hudaybiya kenan ba sai mai tarihin ba can baya mai shi diya ko to sai ci me fasar najiya me tsoro najiya min iza naja mai tsere tasowa najiya daga naja mai tsere tasowa najiya yanan suna ne ka rike najiya mai kyau ne sai ka sa ɗanka a namiji ne mai najiya a najiya namiji sai ka sa danka najiya ke a hadisi na gaban mun kare wannan dazaccen suna ne yanzu sai mai gaban yau dazaccen suna ne mun kare ruwaya nan da ta biyu a ruwaya ta uku dazaccen suna ne zaba ko zai sai yace
babu sur'ati
fil mashi
fil mashi حدثني إسحاق قال حدثني إسحاق قال أخبرنا جرير أن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا فلما انتهى إلينا سلم ثم قال قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر
وانا بابي نقري أكو دعم سند بيال بوهاري ترجم بابا السرعة بالمشي قو داوة أتكين تفيا زاقا بيان يزوى بيان ليلة القدر أما دي بوهاري باكا بابا نبدي ما بيان ليلة القدر ياكا ما بابا ني أكام ويمتي إنزي تهيا يلي يا قو داوة يا حلتا كما أتهيا كريكا سوكي يا حلتا متريكا تهيا دي سوكي sai Buhari ya kama inda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya yana sauki kenan shine kama wannan hadisi da Ishaq qala akhbarna Jarir an Qabus an Abihi an Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas qala Abdullah ibn Abbas yace aqbala an-nabiyyu musri'an wata ran muna zauna annabi ya gabato mu yana mai gaugawa kuma muna zauna aina a wani afada muna zauna a wurin mu haka sai annabi ya gabato mu yana mai gauga shine aqbala an-nabiyyu lahi musri'an annabin ya gabato mu yana musri'an mai gaugawa wa nahnu qu'ud mu kuma muna zanne muna majalisi muna zanne injuwa Abdullahi ibn Abbas yace hatta afza'ana sur'atihi ilaina haddi gaugawar shi ta razana mu kawai muna zanne sai muga annabi na zawa da sauki yanzu muna zanne gidi makanta sai mai rahoto da gida ki gauga su ainihin ce lafiya ko wannan ne kenan shine yace hatta afza ana sur'atihi ilaina haddai gaugawar shi ta razana mu falamma intaha ilaina lokacin da ya karso zuwa gare mu kenan yazo wajen mu sallama sai yace assalamu alaikum nan mamu da shugaba cikin da ka zo gurin mutane ko da cikin gauga ne kai sallama summa qala sai yace kenan yazo ashi zawwaje annabi ba su haske ne da gumugumunsa sai ya ce kad aqbaltu ilaikum na gabato zuwa gare ku musri'an ina mai gaugawa li ukhbirukum bi lailatul qadar dan in ba ku labarin daren lailatul qadar fa nasituha bima baini wa bainakum a hanya tsakankani na da ku sai na mance ta fa nasituha sai na manta bima baini wa bainakum a tsakankani na da ku na hudo kan zo sai na manta amma duk da wannan da kai dan alamomin ta ban mance ba sai ce faltami suha ku neme ta fi ashara awahir a cikin goma na karshe kenan wannan Buhari ya kawo mana hadisi akan me kawo shi ba akan lailatul qadr bai kawo balle mu shiga bayani akan lailatul qadr kenan ya kawo shi akan mutum in zai tafi yayi gaugawa sai kawo mun labarin Ibn Abbas suna zamna wata ran annabi ya huto da zai zo gurin sai yake mi gaugawa hatta afza'ana hadda suka mi razana dalilin saukin nasa da ya karaso sai ya ce musu ai na zo gare ku ne dan in ba ku labarin lailatul qadari amma dai fa nasitu ha sai na mance ta fi ma baini wa bainakum sakankani na da ku faltan su ha ku neme ta a goma na karshe kenan anan a sama ita lailatul qadar a wannan ruwaya hadisi ruwaya muslim wanda yake inganci sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne a wancan ruwa bai ka ba musri'an bai ka ba daga gugawa ya zo gurin sahabbai ne sai ya ce ina kwance an gaya mini lailatul qadari to ana gaya mini sai iyallai na ɗaya daga cikin iyallai na sai wani wata tada ne sai na mance ka in zo amma dai alamata ku neme ta a goma na karshe ga wata ruwa kuma sai ya ce an gaya mini lailatul qadari da na zo lokacin na isko kuma sallaci sai na samu mazaje guda biyu suna rikici to wannan rikicin da hankali na ya juya gurinsu sai aka mantar da ni amma dai na tuna alamata ku neme ta a goma ta karshe ala itakarar ja wannan baba ba mu muke ita dai litakarar Allah ya buye ta ne ba dan wani abu ba dan araye kwanukan dukkan guda goma amma dai wannan buhari dai kama wannan darasin akan me ya kama hadisin nan ma huwa shahid fi hadha hadis akan as-sur'a fil mashai mun gane kenan ba ya mishi wajen can ne litakarar sai ce babun ahabbul asma'i ila Allah azza wa jalla mafi soyuwar sunaye gurin Allah mai girma da buwaya ka samu yaro ya samu yaro wani suna ne ko wani suna ne zaka kwasa ka sawa yaro ko ko wani suna ne zaka sawa yaro kenan darasin da zan yi yau zai nuna mana gidan annabi da gidan sahabbai da zamanin annabi wani irin sunaye suke sanyawa ɗiyansu kuma a cikin sunaye da muke sanyawa iya wanne ne Allah ya fi so da manzansa sallallahu alaihi wasallam dan wannan Buhari ya ta wannan baban yace ahabbul asma'i mafi soyuwar suna ila Allah azza wa jalla zuwa Allah mai girma da buwaya kenan me yake ni sunan da Allah yake so ai haƙi ne ga uba in yi ahiyaro ya yanka mai rago ya sanya mai suna na kware to wani irin sunaye ne wanda yake musanya wa yara kenan wanda shine zai ma babuka hadisan sunayen da yake asa da kuma canza suna in ba sunan na kirki ne ba da kuma sunan ba an sa ba darasi uku ne sunaye da kamata musa da kuma an sa ma wani sunan an iya da kuma sunan da bai kamata ba asa sai fara da sunan da Allah ke so da manzansa sai ce
on hadathana ishaq قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وحب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأسبقها حارث وحمام وأطبهها حرب ومرة
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد قال حدثنا هشام بن سعيد قال اخبرنا محمد بن مهاجر شي كما يتي حدثني عقيل بن شبيب عن ابي وهب وكانت له صحبه شي وانا ابي وهب ان وكانت له صحبه ينادى صحابتك كينن صحابي ني wode kama hadisin sai ce ma nuna ma zai shi wannan abi wahab in sahabi ne shine sai ce wa kanat lahu suhuba ya kasance yana da sahabbantaka ko kuma yana da abbantaka kenan zai kasance kenan sahabin annabi ne annin nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace tasammau bi asma'il anbiya'i ku sanya wa iyanku da sunan annabawa wa ahabbul asma'i ila Allah azza wa jalla mafi soyuwar suna gurin Allah mai girma da buwaya Abdullahi da Abdurrahman mafi sunan da Allah yake so ka sanya wa danka shine Abdullahi ko Abdurrahman wa asdaquha mafi gaskiyar suna kuma Harisu da Hammam me Harisu me nema Hammam kuma me kwazo wa aqbahuha mafi munin suna Harbu yaki murra daki kenan ya baka darasi uku ne na shine zan gobe su fasara hadisi kenan kenan darasi na farko yace mani tasammu bi asma'il anbiya ko ku sanya wa iyanku suna da sunan kuma sai ce mami azza wa jalla abdullahi mafi soyuwar suna gurin Allah wanda yace mu sanya wa iyanmu shine mu sanya musu abdullahi ko abdurrahman wa asdaquha suna mafi gaskiya mai ma'ana kenan shine ka sa Haris ko Hammam wa aqbahuha suna mafi muni Harbu ko Murra Harbu yaki murra daci Haris mai nema hammam mai kwazo to wannan zan buru wani me miki gane wani darasi no ingancin hadisi na farko anan hadisin sahihi ne kawai inda malamai suke magana akan shi wanda yazo a muslim da sauraron ruwa sahihi babu tasammu bi asma'il anbiya si yazo kawai ahabbu wanda hi abu a muslim ahabbu al-asma' ila Allah azza wa jalla ni Abdullah wa Abdurrahman da kuma wa asdaq wa haris wa hammam wa aqba wa harbu wa murra to amma dai shi ma nan tasammu bi asma'il anbiya innan sai malamai suka ce shi ma lahu shawahidun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasammu bi ismi ku sanya wa suna da sunana kenan zaga shi ma lahu shawahidun kenan zaka dauki hadisi inda akai magana akan shi malamin hadisi wajen tasammu bi asma'il anbiya ne shi ma kuma lahu shawahid to sai muje sura ne sura ne yau ai sai ka sa cikin harbu wal murra ko cikin harbu wal murra zaka sashi yayin da sai no miki doka fillah fillah dallallallah dan sai no miki doka eh to yanzu anan ka dauki hadisin wani suna ne ku sanya wa sunan ku da sunan annabawa sai kuma wanda yahi wanda yahi suwa gurin Allah Abdullahi to a hadisin nan wani suna ne take yi bibiku
Abdullahi
da Abraham tunda ai tayi ku sanya da sunan annabawa amma dai wanda Allah yahi so sai ce Abdullahi ko Abraham duk suna kenan a diyanka Abdullahi ko Abraham ko suna annabawa ko kuma suna wanda in an hude shi ya bada sansu ba suna ba wanda bai bada wani ma'ana ba kenan muka ce wannan hadisi Imam Ali Muhammad ne zamu zuka shi muna dawa Muslim ya hudo wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar yace inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman ga ruwaya Muslim yace mafi soyayya sunayen ku gurin Allah mai girma da buwaya shine ku sanya suna Abdullahi ko kuma ku sanya suna Abdurrahman to zaka gana to ai sunayen Allah diyawa ne da kwai Abdul Samad da kwai Abdul Jabbar da kwai Abdul Kaza to da su wancan Abdul Samad da Abdul Jabbar da sunan su wannan Abdullahi da Abdurrahman yana gaban su a sunaye Allah gumiya tattarna kenan sai ka Abdullahi da Abdurrahman suna gaba da sawa Abdul Samad ko Abdul Jabbar ko Abdul Jalil da sauran su dalilin wannan hadisi kenan su wancan kamar Abdul Samad da Abdul Jabbar su biyo ne baya amma dai ka fara sa Abdurrahman tukwana ko Abdullahi tukwana ka zo su Abdul Samad ko to sai malamai da suka tabbatar da wannan ma'abuta ilimi sai suka ce inda mutum zai gane suna Abdullahi da suna Abdurrahman yi shi ne mafificin suna sai ce in ka koma Qur'ani ba sunan da Allah ya keɓance shi ya danganta shi da bawa a cikin Al-Qur'ani gaba ɗaya sai Abdullahi da Abdurrahman wa annahu lamma qama Abdullahi amma dai baka ga Al-Qur'ani malamai suka ce gaba ɗaya inda aka danganta wani sunan Allah baitin Abdullahi ko Abdurrahman duk sunan ɗaya ne kaga to nabi kuma wa ibadur rahman bayin ar-rahman kuma nan lamma qama to duk Qur'ani zai ga inda aka yi idafai sunan Allah da bawa Abdullahi ne da Abdurrahman kai can ma kuma da yace to zayawa a'udullaha ko kaga Abdullahi ko kuma ar-rahman kowanne kuka yi kiran shi falahul asma'ul husna kamar Allah ya ce ba ne ku kirayi Allah Allahu ko ar-rahman amma dai kowanne ba ku da yi kiran shi kaga a can ma sai da ya kama Abdullahi to kwa da ya kama ar-rahman yene sai malamai suka ce ai al-qur'ani duka ya zo ya kama wannan abubuwa sai da sanya ma Abdullahi da Abdurrahman kenan soran mu gane wai soran ana so ka sa su amma dai babu kama a diyanka ka sa Abdullahi ko Abdurrahman ko kuma ka sa Amatullahi هو أمت الرحمن عبد الله عبد الرحمن أمت الله أمت الرحمن إيه تنده كذا أبون ذكر هو نكنا مجد ما كتم عليه بس كتير القرآن يقال عبد الله نأكدن جناش الله نأكدن جناش ده عبدو ده كم الرحمن شيما لما قام عبد الله وإباده سيما لما سكتير أبون ذكر بس كتير القرآن يبكي عليه إنه أكتير عبدو ونيزو su samu da suwaye suka zo amma dai ka iya sa Abdul Samad din Abdul Jabbar din Abdul Kaza dukkasa amma dai wanda yake a cikin wannan gaba daya sune wanne Abdullahi ko Abdulrahman kenan wannan magana ta manzon Allah kamar umurni ce malume suka ce amma dai umurni ne ala istihbabi mutun a diyen shi ya samu daya wanda ya sanya musu Abdullahi ko Abdulrahman ko Amatullahi ko Amaturrahman dalilin wannan ko to kenan mun ga akan kuma inda saka gani duk doki tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sahabbai wanda suke musulunta in sun zo annabi zai sauya musu suna duka in ma yace musu Abdullahi ko kuma in ma yace musu Abdulrahman duk wanda zai zo in annabi zai sauya musu suna Abdullahi ko Abdulrahman zai sauya ne mafi yawan sahabbai hatta wannan cikin ashiyatu mubashirin bil janna Abdulrahman bin Auf ya sunan shi farko musulunci ai sunan shi Abdul Ka'aba ko Abdul Amr yace lamma aslamtu da na shiga musulunci annabi sai sauya mun suna yace mun Abdulrahman kuma zai ga duk tarihi mafi yawan sahabbai in suka zo zai annabi in zai sake mun suna Abdullahi Abdulrahim yake sakewa da damu su da wannan ka koma al-isaba fi tanyiz sahaba littafin da yake ka tarihin wa sahabbai in yazo ya jira masu gasa da sai dai kama zai ga masu sunan Abdullahi a sabon manzon Allah sai dai cewa wajen su 804 ne Abdullahi sabon manzon Allah 804 bai can abadala wannan wai ba musaba Ubaydillahi ta sigiri in ka sa su Ubaydillahi yace ana samu Ubaydillahi 139 kenan kaga Abdullahi ya dauki nawa
108
Abdulrahman kuma ya dauki 279 Abdulrahman kenan kaga duka wanda sun doki me
aba
sun doki Abdullahi kuma babban da su shine duk wanda yazo annabi zai sake mai suna sai ce Abdullahi ko Abdulrahman kenan miki doka ran yayyan suna Abdullahi ko kuma wa Abdulrahman sai mu kuma yace ko kuma ku sanya bi asma'il anbiya sunan annabawa to ta sunan annabawa shine anan matanin suke cewa hadisin da yazo muslim babu bi asma'il anbiya amma dai sai suka ce yana da shahid ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisin da yake cewa ta sammau bi ismi ku sanya suna da sunana kuma mun ga annabi dan shi da aka aika mai sai sanya mai wa Ibrahim kenan kaga ya sanya sunan wa sunan annabawa shi ma dan wannan Imam al-Mannawi yake cewa ana sanya suna da sunan annabawa me yasa domin su annabawa ai sune sadatul bani adam sune shugabanni nawa na diyan adam a diyan adam suna shugabanni awaliyai karshen waliyai suwaye karshen tafna waliyai wane ne yace wa akhlaquhum ashar wa hum ashraful akhlaq kuma annaba su suka yi tabi'u na kwarai kuma su suka yi ayyuka na kwarai kenan dan wannan sanya suna da sunan annabawa kenan sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam dan wannan anan malumai da suka yi bayani sai su suka yi bayani kamar sai Ibn al-Qayyim sai suke cewa yustahab ne mustahabi ne ma a diyanka ka rika sanya sunan annabawa sai suke ka misali da gidan sahabbai sai suka misali da ni gidan sahabbai me suke sanya sunan su mafi yawan malumai suna ka misali sai su dauko gidan sahabbai musamman gidan Talha bin Ubaydillah gidan Talha bin Ubaydillah yana da yara wajen guda 10 maza duka sunan annabawa ta musu wane Talha bin Ubaydillah shi ko Talha bin Ubaydillah yana cikin wa ashatu bashi nabi janna kaga a cikin Talha ya sanya dan shi Muhammadu ya sanya Musa ya sanya Yaqub ya sanya Isma'il ya sanya Ishaq ya sanya Zakariya ya sanya Yusuf ya sanya Yahya ya sanya Isa ya sanya Salihu yana kaga duka dalha bin ubaydillah sunan wasa sunan wasa to gidan wa muka shige yanzu gidan dalha to sai mu koma gidan dai hallo daga cikin ashiyatu mubashirin bi janna sai mu shiga gidan zubair bin awwa tunda malamai sun tashi ka misali sun yi ka gidan dalha da gidan zubair bin awwa tunda gidan dalha da gidan zubair bin awwa sune in sai ga mu suke cewa sai kamar a wasa sai suka cewa juna ni da kai wahi wani wahi zabun suna na kware yanayin sai mu ka sunaye mu ga kuma wahi to shi kuma zubair bin awwa sai kalli wani shahidi wanda ya kokari aka kashe shi daga ya a hida sai ya mai da sunan shahidi da wannan ka kalli zubair bin awwa baban abdullahi bin zubair dukkan iyayen shi sunan shahidai ne na zamanin annabi wanda aka kashe duka ya sanya musu sai da ya samu iya maza guda goma ya sanya musu dukkan sunan shahidai shahidi wane ya mutu aka kashe shi shahidi wane ya mutu daga ya aiho sai sa dan shi wane a Zubair bin Awwam daga cikin ɗiyan Zubair dan Awwam baban wa daga cikin ɗiyan shi zama zanu guda goma da kai ɗan shi Urwa bin Zubair bin Awwam Urwa Urwatu bin Zubairu ai muna yin kashi anan ko to Urwa dan Zubair bin Awwam Zubair bin Awwam ya sanya mai wannan sunan ya mai takwara ne da sahabin manzon Allah wanda ya mutu shahidi wanda ake ce mai Urwatu bin Mas'ud as-Saqafi Urwatu bin Mas'ud as-Saqafi shi kuma an kashe shi a Da'ifa a da'in mutumin Da'ifa ne in yazo yayi wa'azin su bashi kashi gobe ma zo yi jibi ma zo yi a kashe dai sai kashe shi ya samu shahada to da aka kashe shi Zubair bin Awwam bai samu dama sai sanya mai ma Urwa dan Asma'u yayi Aisha kuma shi wannan Urwa bin Zubair a gidan Aisha Humaira ya girma kaga dai ko na biyu kuma Zubair bin Awwam sai sanya wa dan shi Munzir bin Zubair bin Awwam al-Munzir shi kuma Munzir hadisin gaba yana kawo labarin shi wani sahabi ne shi ma wanda ake ce mai Munzir bin Amr shi kuma Munzir bin Amr an kashe shi ya samu shahada a can Bi'r al-Ma'una inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi su 70 aka kashe su a gaban labarin shi na zawa kaga da aka kashe shi ya samu shahada Zubair da ya samu da sai sanya mai wa Munzir shi ma dan Asma'u ne dan shi na uku da kai Asim bin Zubair bin Awwam shi ma takwara ne yayi da wani sahabi wanda ake ce mai Asim bin Sabit shi kuma Asim bin Sabit an kashe shi a Ghazwatul Rajib kenan da aka kashe a Ghazwatul Rajib Zubair bin Awwam da ya aiho da sai sanya mai Asim shi ma dan Asma'u ne da kai dan shi Muhajir bin Zubair bin Awwam na hudu shi kuma Muhajir bin Zubair bin Awwam shi ma dan Asma'u ne shi ma takwara ne Zubair bin Awwam yawa wani sahabin manzon Allah wanda aka kashe shi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kashe shi a Ghazwatul Tuska shi kuma sahabin sunan shi ma Muhajir bin Zayyad kaga dai sunan shahidi sa sai na biyar Zubair bin Awwam da ya samu da sai ya sa ya mai Ja'far bin Zubair Ja'far bin shi ma takwara ne yawa yawa Ja'far bin Abi Talib wanda aka kashe shi a Ghazwatul Mu'ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sunawa Annabi sallallahu alaihi wasallama a Ghazwatul Mu'ta ya aika sahabbai guda uku yace wani kai ne sarki in an kashe ka wani doka in an kashe ka wani doka a kashe dukkan uku aka kashe su a kashe sai Khalid bin Walid ya dauki tawagar ya maido ta gida Ghazwatul suwaye guda uku Ja'far Zaidu wani Zaidu Zaid bin Haris da Abdullahi bin Rawaha yace Ja'far kai ne sarki in an kashe ka Abdullahi bin Rawaha ya doka Abdullahi bin Rawaha an kashe ka Zaid ya doka kamar yanda annabin ya hudi duka sai aka kashe su sai annabi yace to kuma an kashe kuku uku sai su musulmin sai su leka su ga wa cancantar sa kuma duka sai a kashe su sai musulmin sai su ga wa cancantar sai suka sa Khalid bin Walid sai Khalid bin Walid he mai dorin dinin gida tunda su sun je wajen 4000 ne suka iske room wajen 100 kuma lokacin nan annabi yana gida sai ya rika gwada mu'jiza daga an kashe mutumin a cikin wannan uku duk wanda ya samu shahada kawai annabi sai ya ce wa kusiba buwa na kashe shi ma an zo mai bayi ko yana hudu ba ko sai ya ce wa na kashe shi ba mai ba inda yake zuwa gidan Asma'u ta yi isko ɗiyan Jafar an musu wanka ya rungume su sai Asma'u ta gane ya ce ko dai kusiba Jafar ya ce an kashe shi inda yake cewa isna uli ali Jafar ta'am a ba ɗiyan Jafar abinci to haka aka kashe su to mu kuma karatun mu kenan shi Jafar inda aka kashe shi aina gazawatul mu'ta Abdullahi ibn Zubair da ya samu da sai sanya mai Jafar shi ma wannan dan Zainab ne ba dan Asma'u ne ba kuma da kwai na shida Ubaida kun san Ubaida sunan namiji ne Ubaida shi ya sanya dan shi Ubaida bin Zubair bin Awwam shi ma wani sahabi ne wanda ya mutu a Badar wanda ake ce mai Ubaida bin Haris na nawa na shida sai na bakwai da kwai Khalid bin Zubair bin Awwam shi kuma Haris bin Zubair bin Awwam shi ma wani sahabi ne Khalid bin Sa'id bin Asi sai na nawa na takwas da kwai Mus'ab bin Zubair bin Awwam shi ma Mus'ab bin Zubair bin Awwam shi ma takwara ne yawawa Mus'ab bin Umair wanda aka kashe shi a ina Mus'ab bin Umair a ina kashe Mus'ab bin Umair fa minhum man qada nahabuhu wa minhum wanda in tuntuna lokacin da aka kashe Mus'ab bin Umair abinda za a mai likahoni ma babu illa al-izhir wa sanadakar aka mai likahoni lokacin da alheri ya sauka an yi ganima sahabbai in sun tuna Mus'ab sai su ce lokacin da aka tuna aka kashe Mus'ab abin likahoni ma da za a mai maka rasa aka kashe sha uhud Mus'ab bin Umair wanda a tarihi shine farkon malamin manzon Allah a Madina sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair shi aka fara turawa Madina da'iya a turo shi malami amma malami ya zo ma ba iko ba shi an turo shi ba an kan a ci garin Madina shi aka fara turawa gari ya fara koyi karatu a Madina ka annabi hijira Mus'ab bin Umair sai aka kashe shi a Uhud shine Abdullahi bin Zubair sai mai nanawa sai Amr bin Zubair bin Awwam Amr bin Zubair bin Awwam shi ma wani sahabi ne an kashe shi a Ghazwatul Ajnadin shi kuma Amr bin Sa'id bin Asi da aka kashe shi a Ghazwatul Ajnadin sai Zubair bin Awwam da ya aiho da sai mai tafara na nawa sai Hamza Hamza bin Zubair bin Awwam shi ma tafara ne ga Hamza ammun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai da aka kashe Hamza Zubair bin Awwam da ya samu da sai sanya mai Hamza to kenan mu shiga gida nawa da gidan wa to wata da sai ga Talha ga Zubair sai shi Talha yake cewa Zubair anta tusallihim bil asma'i wa al anbiya'i wa ana kuma usammihi bi asma'i shuhada kai kana sanya wa dan diyanka sunayen annabawa ni kuma ina sanya wa iyana sunayen shahidai sai shi Zubair sai ba Talha amsa sai ce aini ana ina sanya musu sunayen shahidai ne adama ufi kaunihim shuhada dan ina kudan su kasance shahidai to kai fa kana kudan su kasance annabawa to wani waka doni shi yace ni ina sanya musu sunayen shahidai ne dan ina kudan su zaman to kai kuma kada sanya musu sunayen annaba kana kudan su zaman annaba ne kai ba kenan da wanda Ibn Hajar da ya zo wannan bayani da ya zana su sai ya ce kenan Zubair ya nuna shi abin da ya fi na Talha amma ne duk ba wani zan magani me muke nema da shi anan kenan kaga duk sabai busuta daga sunayen annabawa da sunayen wanda ya yi shahada to suna annabana kuma zakka ga wani abu wanda zai shi karo da shi da kai wani hadisi wanda layyinul isnad ne inda ake cewa hadisin Anas annabi ya ce yusammunahu muhammadun summa yal'amunahu ko rika sanyawa dan ku muhammad kuma kuna la'anta shi a gari ai bai kamata ku wannan ba amma dai wannan hadisi aka ce layyinul isnad ne kuma da kai tarihi da za a kana Umar bin Khattab tunda ai Umar bin Khattab zamanin shi har doka ya buga amma dai malume suka ce daga baya ya dauke dokai wata doka ya buga yace la tusammu ahadun bismin nabi daga yau kan wanda ya karasa sunan Muhammad ya buga wannan dokai ai ana ka labarin shi ko da yake malume sun ce wai ba ya hana a sa sunan Muhammad ne ba tunda ai zamanin annabi Muhammad ma annabi ya sa kuma abin da yasa ya hana wai takariman ne wata azima bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kadi ya yahudi a shafa yace kamar girmama annabi ne dan girmama annabi sai Umar bin Khattab yace ya buga yace daga yau la tusammu ahadu bi ismin nabi kan wanda ko ƙara sanya mai suna annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda da kai tarihin Umar bin Khattab ai Umar bin Khattab yana da wannan dan uwan shi mai sunan Zaid bin Khattab to Umar dan uwan shi ne Zaid bin Khattab to shi Zaid bin Khattab din nan yana da da sai sanya wa dan nashi Muhammad shi wa Zaid bin Khattab dan uwa gaba sai sai dan sunan dan shi wa Muhammad to gari kuma Madina garin manzo kawai sai a can Zaidin wancan yaron da gaya wani abubuwa sai a ji ana ya Muhammad fa Allahu bika kaza wa kaza ya Muhammad kaza kai Muhammad bari kaza Muhammad kai bai kamata ba ana dinihi da wani da yaron danwa dan Zaid bin Khattab ko to Umar bin Khattab da yaji wannan sai kira yaro yace ya bi Zaid ya kai dan Zaid uduni min nija kudona ara Muhammadu yusabbu bika naga kana janyo sunan Muhammad ana ga mai magana daga yau la tud'a Muhammad ba a ƙara kiranka Muhammad ma dun ta hayye inda ina rayi yace ismuka Abdulrahman je ka sunanka Abdulrahman to me sai wannan shi kaga saboda girmama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan Umar sai yace kai duk a tattaro ma masu sunan Muhammad na gari a canza musu suna a tattaro duk wani mai sunan Muhammad a saya musu suna sai aka ce a can gidan wa gidan Talha ne ba mawadin gidan Talha ba muka ce sunan wa kisa sunan annabi kisa ga ya ce a gidan Talha bin Ubaydin da gidan Talha da kuma mai sunan Muhammad ai shi Talha muka ce sunan annabi kisa ya sa Muhammad Musa Isa waye aka ce shi Talha duka yan shi ma sunan annabi ne yace a tattaro yaron gaba daya a lokacin da aka ce uku ma su mutu su roka aka tattaro su yace yake bin su ɗaya bayan ɗaya kai ya sunanka ya fara da babban shine Muhammad to da yazo babban da zai sauya mai suna Muhammad sai babban ya kalli halifa yace an shaddu kallahi ya amirul mu'minin fa wallahi in sammani Muhammadun illa Muhammad na gama ka da Allah halifa wallahi wannan sunan na Muhammadu ba wanda ya sanya mini shi sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya katse shi eh bai ya sauya ba daga nan sai ya ci yara ku yi min to a karkashin wannan ne Ibn Hajar yake cewa haza dalilun ala rujuihi wannan dalili ne akan shi ma Umar din ya komo ya fasa canza sunan Muhammadin ya bari sallallahu alaihi wasallam sai dai me malume suka ce kamar Ibn Qayyim ya ce in ka sanya sunan Annabi Muhammad a girmama kenan a girmama sunan ka aimi a girmama sunan kamar zamanin Annabi Muhammad a Madina ana kai ka baza kana kyara kana kama sunan ai bai fako to he yace a rika girmama sunan kamar yanzu kaga an sa mutum Muhammad ko Mahmudu a gaina ne aika ana kama sunan ana kaza wannan babu kenan Umar bin Khattab ma aka ce yayi ne ya dawo daga rike wannan to sai ya ce kenan shine nan na asma'ul anbiya ko to sai na gaba mun yi zancen Abdullahi da Abdurrahman ko asma'ul anbiya to nan da yace kuma wa asdaqu ha harisu wa hamam mafi gaske suna harisu da hamam ba yana nihin ka tsaya da harisu da hamam in ba wai
in dai za ku sa suna ku ba da suna mai sense wanda yana da ma'ana shine suna wanda yake da zai ba da ma'ana ba ka ba da suna ba wanda kai ma kawai ka ji a film ne na larabawa ai da kowa kana jin musalsalata na laraba ko na agwa ka ji wani suna kawai sai ka zo ka wata eh ba ka san ba no sense aka eh to kenan duk shi da asirin kwa kenan zaka sanya suna ka samu sunan wanda yana ba da sense kuma wa aqabuha kuma kakka sa suna irin na daci ko ko me yaki saboda wannan suna ne wanda ba su da ma'ana kamar ka sai suna huzun kaza irin wannan ba sa sai yace jaka
qala
mu ce lokacin
haddathana sadaqatu qala haddathana bin uyayna qala haddathana bin munkadir an jabir qala ولد رجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن
رأي نما وانا الوالي زمان كانت الوالي تتازو أتكين جامل سيكي نمو هاري أكاد أتمو بلتاين ناشي kuma ga ta kata ana Adam Frank shine ta hadasanawa sadaqatu qala hadasana ibn uwayna qala hadasana ibn munkadir shine muhammad ibn munkadir an jabir bin abdullah ansari jabir bin abdullah ansari yace wuli da rajulun minna wani namiji daga cikin mu ammai aihuwa daga cikin mu kenan ɗan madina ko ammai aihuwa gulamun ammai aihuwa wani yaro fa sammahu alqasim sai sanya mai alqasim fa qulna sai mu muka ce sahabbai ɗan madina La nukunika a Bakasin ba za mu ma alkunya a Bakasin ba wanda sunan canza shi wala karama kuma ba za mu girma ma kawai dan kasa a Bakasin mun gane wake ne ai a zamanin annabi wai a Bakasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a Bakasin to shi kuma amma aihuwa sai ka sanya wa da a Bakasin kenan in za mu alkunya za a riga ce ma kai ma a Bakasin kenan shi ne Jabir da ake a Madina sai suka ce ɗan gari ɗan unguwa sai suka ce la nukunika a Bakasin ba za mu kira ka ba a Bakasin wala karama kuma wannan sunan babu wani girmamawa sai fa ahbarin nabiyu sai aka ba fa ukhbiran nabiyu sai aka ba annabi labari fa qala sai annabi ya ce sam ibnika Abdulrahman ka sanya wa danka suna Abdulrahman da wannan zai ga duk annabi zai canza suna hisa Abdulrahman babu suna wanda yake kamar Abdullahi da Abdulrahman to nan kenan kaga annabi ya hana a sanya abu ya sanya a zamanin shi ya hana ka sanya kasum a zamanin shi saboda me yasa saboda alkunya shi ce to wannan ruwaya ta zo gurare da dama a ruwaya da ta zo a Buhari ba Adam Frank ba sai ce wuli da rajulun minna gulaman fasammahu kasum fa qulna la nakanika aba kasum wala karamatu nan sai ce fa uku bira aka ba annabi labari a ruwaya Buhari ce sai ce fa ahbaran nabiyyu sai namijin ya ba annabi labari shine sauya a ruwaya Muslim kuma sai Jabir ya ce la nun'imuka aidan ba za mu ba ni'imta ka ba ko ba ma za mu jiya ma dadi ba dan ka sanya wannan sunan fa zakkar zalika linnabi sai aka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce sa sunan Abdulrahman to amma dai nan Aba Kasim ne ya hana amma dai Muhammadin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba a zamanin shi asa ana sa a zamanin shi da kai hadisin shi ma na Jabir ne Jabir da Abdullahi Ansari yake cewa walida li rajulun minna gulaman wani mutum daga cikin mu an aiko mai yaro fa sammahu Muhammadan sai ya sanya wa yaro Muhammadu fa qala lahu qaumuhu sai mutanen unguwa suka ce mai lana da uka ba za mu barka ba to samma bismi rasulullah ka sanya wa danka sunan manzon Allah saboda ka rika aibanta yaro ana nan fan talaka bi ibnihi hamiluhu ala zahari sai wannan mutumin ya goyi dan yaje gurin manzon Allah ya gane ga wata ruwaya sai aka ce hamalahu ala atikihi fa atabihi nabi sallallahu alaihi wasallama sai doki dan ami a kafadar shi sai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzo Allah wuli da li gulamin an mun aifo yaro fa samaituhu muhammadu na sanya mai sunan muhammadu fa qala li qaumi mutanen gari suka ce min lana da uka ba za mu barka ba to samma bismi rasulullah ka rika sanya wa danka sunan manzon Allah sai annabi yace a ku bar shi ta sammau bi ismi ku rika sanya sunana sai annabi ba sai ta sammau ku rika sanya sunana amma dai sai ya ce wala takunu bi kunyati amma dai ka ku rika sa alkunya ta ana ce mun Aba Kasim kenan ka ku sa Kasim din yanzu amma dai Muhammad yake ku sa sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ana Kasim dan Kasim a yanzu ni ne Kasim cikin ku aqasimu bainakum ni nake raba komi tsakankalin ku kenan ni ne wakilin ku ne da Al-Kasim kenan ba an jiwa annabi alkunya shi ce Aba Kasim wani kuma yaro a gida yana ce Aba Kasim sai a nabi hana kenan mi zai gane ana sa suna Muhammad a zamanin sallallahu alaihi wasallama sai dai amman dai ana girmama suna kamar kuma halwa haka ma a yanzu dan wannan muka ce ai tarihi umarin da yake sauye sunan ba sa wannan ba sai yake
qal haddathana sa'id bin abi maryam qala haddathana abu ghassan qala haddathani abu hazim an sahl qala utiya bil munziri bin abi usayd ila nabi sallallahu alayhi wa sallam hina ulida fawada'ahu ala fakhidhihi wa abu usayd jalisun falaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in bayna yadayhi wa amara abu usayd bibnihi fahtumila min fakhidhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أين السبيل؟
أين السبيل؟ فقال أبو أسيد
قلبناه
يا رسول الله قال ما اسمه؟ قال فلان قال لا لكن اسمه منذر
فسماه
يومئذ منذر
وانا باب يتم تحويل الاسم إلى الاسم change سونا زوا سونا kenan in mutun sunan shi ba na kirki ne ba a musulunci ko amma aihuwa sai kawa yaro suna sai ka ji aka ce wannan sunan no sense ne bai da ma'ana kana iya ne canzawa in ka canza ko ba sai an saki yanka rago ba ko an kago ra'ayi mai babu wannan kenan da wannan an samu tahawilul ismi ila al-ism da wannan Buhari a Jami'u sai babu ma tahawilul ismi ila ismin ahsan minhu canza suna zuwa sunan da yafi shi sai kama wannan hadisi yace hadathana sa'id ibn abi maryam hadathana abuwa Abu Ghassan sunanshi Muhammad ibn Mudarris qala hadathani wa Abu Hazim sunan Salmat ibn Dinar tabi'i ne an sahal daga Sahal ibn Sa'id al-Sa'idi Sahal ibn Sa'id al-Sa'idi yace utiya bi Munzir an zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani yaro mai sunan Munzir bin Abi Usayd dan Abi Usayd lokacin da aka aiho shi aka zo da shi ina ilan Nabi sallallahu alaihi wasallama gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yom hina wulida lokacin da aka wane Al-Munzir lokacin da aka aiwo shi aka kashi gurnwa to da aka kashi gurnwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa wa da'ahu ala fahizihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora shi bisa cinye shi sahabbai da amsu aihuwa suka dokan yaron su kai gurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba littahani dan ya musu tahani sai tamna da biyu sai ya musu a bakin kuma yawa yaron addu'a kenan dalilin ya samu albarka yaron kenan ake shi gurnin manzo Allah ya samu albarka Allah mun gane wannan to da aka kashi annabi ya dora shi bisa mi fa wada'ahu ala annabi ya dora shi a bisa cinye shi wa abu usayd jalisun shi baban sai yaje can da ko te jalisun ya zamna falahan nabi yaro yana bisa annabi falahan nabi sai annabi ya shagale shi ga wani aiki mai bar yaro aina a cinye shi da aka ja dan lokaci annabi ya shagale ya bar yaro shine falahan nabi bi shay'in bayna yadayhi sai annabi ya shagale da wani abu wanda yake gaba da shi kamar yare an dora mai a cinya kuma da mun gura annabi ne wannan yazo wannan yazo kenan sai annabi ya shagala da an sai jama'a ya barwa yara bai cinya mai abin da ake da aka ga wannan an dan shi ma wa amar abu usayd bi ibnihi sai abu usayd yace a doko yara shine amar ya umni a doko yara aka doko yara da aka doko yara fahtamala min fahiz nabi aka doko shi daga cinya annabi to yanzu yaro kenan yana ina an doko shi daga waje annabi an tsaye da shi gida ko fastafaka da aka jima sai annabi hankalin shi ya dawo gurin yara shine fastafaka sai hankalin annabi ya dawo gurin yara sai annabi ya ce faqala aina sabiyu ina yaran nan faqala abu usayd sai baban yaro ya ce kallabnahu mun juya shi mun tsaye da shi gida manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masmuhu ya sunan shi wani suna kamai qala fulan kenan mai ruwa ga sunan ba sai ya ce fulan kaza na sa mai suna sunan dai ba na kirki ne ba sai annabi ya ce la wannan suna bai ba lakin ismuhu munzir sanya mai munzir fa sammahu yawma izin munzir a wannan rana sai annabi sanya wannan yaron sunan munzir kenan ka ga me yake karantar da kai canza suna zuwa sura kenan an wannan yaro da aka kashi annabi yayi ne ya canza mai sura to shine me yasa annabi ya sanya mai munzirga shi ma wani darasi ne wani darasi ne ana so a rayuwa da muke duk wani wanda ya bajimta ko wani wanda ya wani kokari da cikin ɗan uwa fami in ka ahi yaro ka sa sunan shi shi wannan munzir wani ne a cikin kabilar shi Abi Usaid dinna shi Abi Usaid dinna sunan shi Malik bin Rabi'a As-Sa'idi badari ne kuma duk yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to da kai wani sahabi wanda ake ce mai Munzir bin Amru Al-Ansari As-Sa'idi Munzir bin Amru Al-Ansari As-Sa'idi sahabin manzo Allah ne kuma na kabilar shi yaron da aka haifa ne amma dai shi Munzir din yayi mi kokari yayi shahada ya mutu ke dandan wannan sai annabi ya ce kai ma sawa danka sunan wannan dan uwanka wanda ya rasu wanda ya samu shahada mai sunan wa to shi Munzir din wanda aka dauko sunan shi ai na rasu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi sahabbai guda 70 wanda ake ce musu qurra masu karanta alqur'ani sun iya karatun alqur'ani sai aika su wani gari su je su yi da'awa sunawa su 70 shine hadisi an sake cewa fa asar rasul sallallahu alaihi wasallama 70 rajulan li hajatihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mutun 70 su je su yi da'awa da suka je sai aka samu an su kabiloli na larabawa kabilar ra'al da zakawan na bani sulaim sai suka tsaye da wannan mutanen a wani guri wanda ake ce mata bi'irul mauna sai suka tsaye da su su 70 kabila bi ta gewuye su kenan dai ina babu su ko da wannan kabila bi ta gewuye su su wani sahabbai guda 70 suka ga babu ina babu mafuta sai suka cewa wannan mutanen wallahi ma iyyakum aradina wallahi mu ba gununku muka zo yaki ba mu annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya aike mu duk wannan kabila suka kiyaye suka ce sai sun kashe su sahabban nan guda 70 da suka ga babu dama kashe su suka yi zasi sai suka tayi suke addu'a suna cewa allahumma illa na inna la najid man yuballighu anna rasulika gairaka Allah babu wanda zai isar da wannan sakon gurin manzanka tunda daji ne lokacin da waya to wa zai kai sako suka ce Allah ba wanda zai kai wannan sakon ga yaka in ba kai ba faqara alaihi minna salam Allah ka gaida manzan Allah fa ahabihu habarina ka ba manzan Allah labarin annabi yana zamne kawai sai yake cewa sahabbai kada usibu wannan mutum 70 ayan tattare su za kashe su annabi sai ga sahabbai an kashe su a ƙarshe kuwa suka yi annabi ya ce an tattare su za a kashe su amma dai sun roki Allah a ba ɗan uwansu labari shine yanzu aka zo a ga mun kashe su zaki wannan kabilar guda biyu sai kashe wannan 70 din gaba daya ba wanda ya tsira sai mai sunan Ka'ab bin Zaid mutan daya shi ma dogo su ma ce daga baya farfado shi kadai ya tsira a kashe su to wannan kashe mutum 70 din ita ce farkon fara al-qunuta a musulunci shine Anas da ya hadisi yake cewa wa zaka bada'ul qunutu daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara al-qunutu annabi wata guda yana tsinewa wa annabi mutane yana al-qunutu da qunutu ake kenan daga nan wannan 70 din Anas ya ce wa makunna na qunutu da ban mu al-qunutu sai da aka kashe wannan 70 din sai muka fara al-qunutu wannan an yi shi ne a watan Safar shekara ta 4 daga hijira to wanda ya jagoranci wannan tafiye shine wa Munzir shi kuma dan kabilar wane ne dan kabilar waye Abu Usaid kenan dan wannan an kashe shi shi Abu Usaid da ya aiho yaro ya sanya mai wani suna sai annabi ya ce sawa yaron sunan mi Al-Munzir kenan mi zaka dauka ana ana takwara da wanda yi jarumta yayi mi bashimta a cikin ɗan uwa kenan in an ma aiwa kalli ɗan uwanka ga wanda yayi kokari a cikin ɗan uwai sai ka sanya mai suna kenan dan wannan annabi ya ce Munzir basammahu yawma izin Munzir sai annabi ya sanya mai Munzir mun gane kenan a saki fasar hadisi ku ya fito to ina ga sai mu tsara ganin ko a sai a tsara ganin sai mu tashi babun abu kadal asma'i ila Allah azza wa jalla